This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Yayin da manyan ƴan takarar neman shugabancin Amurka ke fafutukan neman ƙuri'a zaben gangami na Iowa, a jamhuriyar Niger jam'iyyun siyasar ƙasar su ma sun shiga ƙin neman zaɓe ga dangadan.
Tunanin mun fara shi kamar yadda kowa ke yi cikin murna da annashuwa, domin abu ne wanda kowa ke jira ya ga ya zo kuma Allah ya kawo shi, kuma bacin saboda akwai ƴan takara da yawa.
Za kuma ku ji matsayin da aka cimma bayan ziyarar kwanaki biyu da wasu mambobin ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka kai wa babban bankin Musulunci da ke Saudiya domin neman tallafi kan yadda za su raya yankin. Sannan Aliyu Mustapha Sokoto zai zo muku da labaran wasanni. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin jihar Iowa, wadda akasarin mutanen ta manoma ne, take gudanar da zaben farko na fitar da ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat kafin babban zaben da za a gudanar cikin watan Nuwamba. ƴan jam'iyyar Republican guda biyu da suke sama a ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a, attajiri Donald Trump da kuma Senator Ted Cruz mai ra'ayin ƴan mazan jiya daga jihar Texas, da wasu ƴan takarar da dama sun karaɗe cikin jihar suna gangami yayin da aka kusa fara zaɓe. An shirya gudanar da tarurrukan zaben ƴan takara a wurare 1,681 waɗanda suka haɗa da makarantu da gidajen ƴan kwana-kwana da wato ɗakunan taron al'umma a faɗin jihar. Masana yanayi sun ce za a fuskanci zubar dusar ƙanƙara, to amma kuma sai bayan an kammala tarurrukan na zaben ƴan takara. Har yanzu tana ƙasa tana dabo tsakanin manyan ƴan Democrat da suke neman jam'iyyar tasu ta tsaida su takarar shugaban ƙasa, wato tsohuwar sakatariyar harkokin waje Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders daga jihar Vermont, a saboda babu wani fitaccen gwani a idon masu jefa ƙuri'a.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana zazzabin Zika a matsayin annobar gaggawa da ke shafar bil'adama. A wajen wani taro na musamman na masana masu bincike da jami'ai, wato jami'an kiwon lafiya, yau Litinin a Geneva, hukumar ta ce cutar ta Zika cuta ce da duk duniya ta damu da ita, amma kuma bata kai cutar matsayin da har za ta yi kiran a taƙaita tafiye-tafiye ko cinikayya ba. Hukumar ta kiwon lafiya ta duniya ta yi hasashen cewa ƙwayar cutar Zika, wadda sauro ke yaɗawa, wadda kuma aka alaƙanta da haihuwar jarirai masu ƙananan ƙwaƙwalwa, za ta iya kama mutane har miliyan 4 a ƙasashen nahiyoyin Amurka a wannan shekarar. Babu wata ƙwaƙwarar shaida da ta alaƙanta ƙwayar cutar Zika da wani ciwon da ke sa ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna da ƙwaƙwalwa, amma ganin irin abubuwan da suka wakana a ƙasar Brazil cikin 'yan kwanakin nan sun sa da wuya a ce babu wata alaƙa tsakanin wannan ƙwayar cuta da kuma haihuwar masu ƙananan kawuna. Daga Oktoba zuwa yanzu an samu jarirai kusan 4,000 da aka haifa da ƙananan kawuna a ƙasar ta Brazil. A shekarar 2014 baki ɗaya yara 150 ne kawai aka haifa da irin wannan ciwo.
Labarin duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya, Staffan de Mistura, yana sake ganawa yau Litinin da wakilan ƴan adawar ƙasa a birnin Geneva, bayan da aka samu ci gaba a ƙoƙarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nemi a takala kafin a fara tattaunawar sulhu. De Mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau Litinin domin ya samu sukunin ganawa da ƴan adawar kafin nan. Ya faɗa jiya Lahadi cewar yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudurci aniyar ganin ƴan adawa sun shiga cikin tattaunawar ta neman sulhu da aka fara a ranar Juma'a, inda su wakilan adawa suka ƙauracewa ranar farko. Wani kakakin adawar Siriya ya ce sun samu ƙwarin gwiwa kuma tattaunawa ta yi alfanu jiya Lahadi kan batun ayyukan jinƙai. Yana magana ne akan buƙatar da ƙungiyar ta gabatar cewar a kawo ƙarshen hare-hare ta sama kan yankunan fararen hula, a kuma kawar da killacewar da ke hana kayan agaji isa ga yankunan da suke hannun 'yan tawayen.
Gwamnatin Uganda ta ce jiya Lahadi a birnin Kampala ne dakarun tsaron ƙasar suka damƙe tsohon babban jami'in leƙen asiri na ƙasar General David Sejusa, wanda ya bayyana shugaba Yoweri Museveni a zaman ɗan mulkin kama karya. Sojoji sun shafa awa biyu da rabi suna binciken gidansa kafin su kama shi. Wannan yana zuwa ne a yayin da ƙasar Uganda take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 18 ga wannan wata, inda shugaba Museveni, wanda ya hau mulki tun shekarar 1986, yake neman a sake zaben sa. Kakakin gwamnatin Uganda Ofwono Opondo ya ce an kama General Sejusa saboda yana tsoma hannunsa a cikin harkokin siyasa. Opondo ya ce Sejusa yana jawabai a bainar jama'a, yana kuma barazana har hada kawunan jama'a su kauracewa zaben, wanda a cewarsa na bagu ne kawai. Lauyan Sejusa Ladislau Ruwakafuzi ya faɗa wa VOA cewa kama janar ɗin da aka yi haramun ne, saboda sojoji ba su da takardar izinin kama shi, kuma sun bayyana dalilansu na yin hakan. Lauyan ya ce watakila kama janar ɗin yana da alaka da zaɓe mai zuwa, saboda yana bayar da shawara ga babban shugaban adawa na ƙasar Kizza Basigi kan yadda za a hana maguɗi a lokacin zaɓe. Labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, wasu daga cikin jami'in siyasar ƙasar sun shiga yakin neman zaɓe ga dangadan kwana guda bayan da aka kaddamar da yakin neman zaɓen. Daga birnin Kwandi ga Haruna Mamman Bako da wannan rahoto.
Kamar a ko'ina a dukkan fadin wannan kasar, jihar Agadez ta yi kwalliya da tutocin jam'iyyun siyasa da fastoci da ake ci gaba da likawa a ko'ina a cikin garin Agadez. Kuma 'yan siyasa na cewa sun shirya domin gudanar da yakin neman zaɓe gadan-gadan, kamar yanda Zabero RG na jam'iyyar CPR Inganci yake cewa.
Tunanin mun fara shi kamar yadda kowa ke yi cikin murna da annashuwa, domin abu ne wanda kowa ke jira ya ga ya zo, kuma Allah ya kawo. Bambanci saboda akwai 'yan takara da yawa, domin shekarun da suka wuce 'yan takara ba su wuce 4-5-7, to ban sai gashi an samu guda 15 kenan, dole a ce abu ya bambanta ya canza.
Sai dai a cewar Malam Sa'idu Kausan Mega, shugaban reshen jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Ahmadu reshen Agadez, sai a yau 1 ga watan Fabrairun shekara 2016 ne za su shiga a yakin neman zaɓe babu ji babu gani.
Mu a Lumana Afrika Lendi kenan ranar ta farin na wanga wata na Fabrairu. Abin da za mu yi shi faske mu tamaha, Muhammad Yusuf hankalin shi ya komo shi, imanin shi ya komo shi, ya saki Hamma Ahmadu da an san ya Hamma Ahmadu bai yi ko guda wannan zai sa har a lokacin ga da kamfai ta buje a zuwa yanzu na kaso.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.
To, bayan ziyarar kwanaki biyu da wasu mambobin kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka kai babban bankin Musulunci domin neman tallafi kan yadda za su raya yankin. Mun tuntubi Muhammad Jamil Yusha'u, jami'in hulɗa da jama'a na bankin Musulunci, inda na tambaye shi matsayin da aka cimma.
Daga cikin abubuwan da aka mai da hankali da aka shine gaskiya akwai batun ilimi sosai, ta yaya za a samar da ilimi inganci musamman ga matasa, da yaki da talauci, da inganta harkar noma, sannan kuma da batun samar da wutar lantarki. Waɗannan abubuwan gaskiya sun ja hankali sosai a cikin tattaunawa da aka yi. Akwai kuma sauran abubuwa da aka tattauna wanda wasu daga ciki kamar jihohi din, tunda bankin yana yin abubuwa da dama. Akwai jihohin da su kowace jiha kuma idan akwai abin take bukata na musamman, to su ma sun tattauna da wasu daga cikin jami'an bankuna.
To, Malam Jamil Yusha'u, dangane da batun tallafin, kudade ne za a ba su koko kayayyaki ne za a aika musu domin raya wannan yanki na arewacin Najeriya?
To, ka san shi abin nan bankin raya kasashe din yana bayar da bashi ne bisa tsarin babu kudurwa, sannan kuma abin nan ka'ida ce da yarjejeniya za a kawo, akwai kasan da shi bankin zai bayar, sannan kuma akwai kasan da su abin nan ita kasar da take bukatar wannan tallafin za ta bayar. To, saboda haka sai sun kawo abin nan takamaiman me suke bukata tukunna, sannan shi bankin zai duba ya ga wanne irin hanya samar da kuɗi ne zai amfani da ita domin gudanar da waɗannan ayyuka.
To, bari mu dawo nan Amurka, inda yanzu haka manyan 'yan takarar neman shugabancin kasar ke can suna fafutukan neman ƙuri'u a jihar Iowa, wanda shi ne zaɓe na farko da zai share fagen zaɓen shugabancin kasar wanda za a yi a ƙarshen shekarar nan. Na tambayi barista Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard muhimmancin wannan gangami na Iowa a siyasar Amurka.
yana da muhimmanci saboda wannan shine na farko, wannan shine zai nuna wa ƴan ƙasa masu fashin baki da masu manema labarai da sauransu wani ɗan takara ne zai iya samun tikitin jam'iyyarsa ya zama shine ɗan takara. Idan ba mu manta ba, tsarin yadda abin yake shine ƴan ƙasa ɗan jam'iyya su suke zaɓen delegates, wato wakilai kenan, wanda su kuma wakilai su ne za su je su kaɗa ƙuri'a su zaɓi ɗan takara. To abin da ke faruwa shine kowa yanzu yana tallata kansa, magoya bayansa suna tallata shi. Abin da zai faru shine za a zo a kaɗa ƙuri'a daga ƙarshe, wannan ƙuri'ar kuma da ita ne za a yi amfani domin a zaɓi wakilai. To kowa yana so a ce a wannan zaɓen farko da za a yi shine kan gaba, saboda hakan zai taimaka wajen karkata ra'ayin jama'a, kuma ba mamaki karkata akalan abubuwa ya zamanto shine ake tunanin tabbas zai iya samun takara.
Wata tambaya da zaka ji mutane suna yawan yi ita ce, Amurka na da jihohi manya-manya da dama, kamar menene yasa aka zabi shi ita jihar Iowa ta zamanto ita ce ta farko inda za a fara kada ƙuri'u?
To wannan abu ne na tarihi, da Iowa da New Hampshire su ne jihohi guda biyu da suke farawa kafin kowanne, ba wai ta fi kowace jiha muhimmanci ba ne. Asali ma akwai jihohi 49 banda ita, kuma yawan wakilai da take da shi a zaɓe da za a yi na primary election ba su wuce kashi ɗaya a cikin kashi 100 na 'yan takara ba. Muhimmancinta dai shi ne kawai saboda ita take farawa, kuma bayan ita take farawa wanda ya yi nasara a wannan gurin ana tunanin kamar cewa wato ya fara da kafar dama kenan.
Kuma da layin ziga Aliyu Mustapha na Sokoto da labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A shirin labaran wasanni yau, ƴan jihuriyar Niger sun ce ƙasar su fa yabo ta cancanci a yi mata ba suka ba tan rawar da ta taka a gasar ƙasashen Afirka da ake a Rwanda.
Abin da mutane ba su gane ba da ja abin alfahari ne a ce cikin ƙasa 54 ko da biyu ne da Afirka gare ta, ana son sha ƙasa 16, Niger ta shiga cikin wannan 16.
To kwaya makwabtansu 'yan Najeriya suke ji ne da hujjar da nasu kocin ya bayar ya ce wai yunwa ce dalilin da ta sa aka fitar da 'yan wasan ƙasar daga gasar ta Rwanda?
Da suka ci hudu, me yasa bai ce yunwa suna da yunwa ba? Da suka zo yi wasa na biyu da Tunisia, me yasa bai ce suna da yunwa ba?
Ha kuma za mu duba faduwar Serena Williams a gasar kwallon tebur ta duniya ta mata.
Karo na farko kenan da take samun galaba akan Williams din a karawarsu 6 a tarihi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon madaku a shirin labaran wasanni. To yanzu muna matsayin wasannin kusa da na ƙarshe, wato semi final a gasar da ƙasashen Afirka suke gudanarwa a Rwanda, inda yanzu haka an riga an fitar da biyu daga cikin ƙasashen da suke tamu nahiyar, wato Nigeria da Jamhuriyar Niger.
Tun da zagaye na farko ne aka yi waje da kungiyar kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger a wasan 'yan kwallo masu buga a kasashen su, wanda kasar Rwanda ke karbar bakuncin sa yanzu haka. Kuma a cewar Papa Idrissa Kado, shugaban kungiyar kwallon kafa ta ASCB CAT garin birnin Kwanni, wanda ke cikin tawagar kasar ta Jamhuriyar Niger da ta raki 'yan kwallon na kasar a wannan gasar a kasar ta Rwanda, cewa yi to aifa Jamhuriyar Niger ta taka rawar gani duk da data da aka yi tun zagaye na farko.
Abinda mutane ba su gane ba da ja abin alfahari ne a ce cikin ƙasa 54 ko da biyu ne da Afirka gare ta, ana son sha ƙasa 16, Niger ta shiga cikin wannan 16. Yanzu ka dauki ƙasashe kamar su Senegal, kamar su Algeria, kowa ya san da ƙasashe ne wanda suka saba zuwa Cup du Monde, suka zafa zuwa Cup d'Afrique, kuma suke taka rawa a zo a gani cikin Afirka, nahiyar Afirka gaba daya, ba su tahubu wannan shanke. Kenariyan Kalifat ke Niger ta yi participate abu ne wanda yake da muhimmanci sosai, baske inda kamar mutane sun je za su ga emotion kin da ake samu ga Nigerian da suka yi participate ga wannan shanke, dan akwai rada ana imna sunan Niger, akwai wanda suke hawaye dan tsananin jin dadi. Kun lura shekara nawa da suka wuce baya ake Cup d'Afrique des Nations, ga shanke ina ga deuxième ou troisième édition ne kawai, Niger ba ta participate ba. Har akwai wanda za su zo laye ku in ka kai wata kasa ce Niger ba ta zuwa Cup d'Afrique ba, to yanzu Niger ta taho mutane kuma suna jira result nan da nan.
Niger da Nigeria da suka buga rukuni na uku na wannan kwambalar sun dai baro Rwanda cikin
ɓacin rai da zulumi ganin cewa a shekara ta 2011 jamhuriyar Niger din sai da takai a kwata final a irin makamanciyar wannan gasar. Yanzu haka dai wasan na Rwanda a shekara ta 2016 na ƴan wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika masu bugawa a wannan nahiya ya kai ga matsayin semi final ko kuma demi final, inda Republic Democratic Congo wadda ta shahe Rwanda mai masaukin baki 2-1 zata goga da kasar Guinea Conakry, wadda ita kuma ta fidda kasar Zambia bayan sun shafe minti 120 suna darza in darza. Sai a bugun daga kai sai mai tsaron gida Guinea din ta samu nasara 5 yayin da Zambia ta samu 4. Ita kuma kasar Tunisia ta sha kashi a hannun Mali 2-1 yayin da kasar Cote d'Ivoire ta shahe kasar Cameroon da 3 da nema. Za a yi kenan Mali da Cote d'Ivoire a karo na biyu na demi final ko semi final na wasannin ƙwallon ƙafa na ƴan Afrika masu buga a wannan nahiya. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Haruna daga birnin Kwanni a Niger. To daga nida Najeriya kuma na yi magana ne da tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Gombe kuma tsohon mashawarci a harkokin wasanni a Kano Ahmed Shu'aibu Gara kan fitar da Najeriya din.
To na farko abun takaici ne fitar Najeriya da aka yi akan wannan wasa da aka yi a Rwanda. Kuma dama kafin a fara wasan tun farko da aka dauki shi mai horaswa mun yi magana cewa za a samu matsala. To amma
me yasa ka zace za a samu matsala ne?
To saboda na farko tukunna ba bai kai matsayin da kwarewarsa da iyawarsa bai kai matsayin da za a ce shine zai zama mai horar da yan wasa na ƙasa na Najeriya ba.
To amma me yayi a can Rwanda? Ba ni misalin wasu daga cikin matakan da ya dauka a can Rwanda da kake ganin yasa abubuwa ba su tafi daidai ba?
Ba wai rashin daukan matasa na daidai ba ne.
Ba matasa, matakai na ce.
Matakai wadda ya dauka yanzu idan ka dubi wasanmu na ƙarshe. A farkon minti 45 na farko tsaron gida yi. Su kuma a lokacin da ya tsaron gida su ƴan gini su kuma fitowa suka yi suna neman su sha ƙwallo. Abin takaici na biyu, bayan an fidda mu farkon bayanin da ya zo ya mana cewa shi ne wasan ƙarshe, ya ce wa yaran nan yunwa ne ya musu yawa cikinsu ba komai ba su samu cin abinci ba, kaga wannan ƙarya ne.
Eh, har ya ce yana ɗiban kuɗi daga aljihunsa yana ciyar da su ba.
Ƙarya yake, $4,000 ne ya kashe, kuma $4,000 da ya kashe nan a South Africa, a Afirka ta Kudu ya kashe, inda suka je suka yi yada zango kafin su tafi Kigali, su tafi can Rwanda inda aka yi wannan wasa. Wannan kuma $4,000 da ya kashe an mayar masa da yake nan. Na biyu, wa ya sa shi ya kashe $4,000? Ai, ba aikinsa ba ne. Neman dai kawai tare da tsare-tsare. Kowa ya sani duk inda ƴan wasa suke wasa, abincin da ake ba su bufe ake ba su bufe, wato ma'ana wani abu su ake kowa ɗabi ya cinka shi ne ake ba su. To ba da za a yi wani ya zo ya yi ƙarya yana neman mafita saboda rashin gazawarsa ko kuma wani kasawansa ko kuma ya ango cewa akwai matsala, ya fara kame-kame cewa ya kashe kuɗi $4,000 akan ƴan wasan Najeriya. Sannan ko a Rwanda da aka yi wasan farko da suka yi da ƙasar Niger, ai me yasa da suka ci hudu? Me yasa bai ce yunwa suna da yunwa ba? Da suka zo suka yi wasa na biyu da Tunisia suka yi kunnan doki, me yasa bai ce suna da yunwa ba? Sai ya zo wannan ya ga cewa an mana tatas, sannan zai zo ya kafa kame-kame cewa wai yunwa ne a cikinsu. Wannan ba daidai ba ne.
Yanzu to ya kaga za a yi kenan da maganar shi Sunday Olisi din bisa ga kamun ludiyansa tun lokacin da aka dauke shi zuwa yanzu?
Ai, koransa kawai ya kamata a yi, a kore shi, amma ba abin da ya sani. Kame-kame ne, wasu ne suka kawo shi suka dora ma 'yan Najeriya akan saboda wani manufa nasu na daban, amma yanzu gaskiya ta yi halinta. Wannan ba zai iya komi ba, ba zai iya horar da su ba, ya riga ya nuna cewa ba zai iya horar da su ba.
To Ahmed Shu'aibu Gari kenan tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Gombe kuma tsohon mashawarci a harkokin wasanni a jihar Kano kuma sannan masani a harkokin ƙwallo na Najeriya. To madallam, to yanzu bari mu je kasashen Turai mu ga yadda suka karasa a ƙarshen mako nan da ya wuce. Kuma yau zamu tashi ne daga
gasar La Liga ta ƙasar Spain, inda Barcelona ta yi wayan baya ta doke abokiyar adawar ta Atletico Madrid da ci 2-1. godiya ga Lionel Messi da Luis Suarez da suka jefa mata kwallayen. Barcelona ta kara samun saukin nasarar ne sa'ad da ƴan wasa Atletico biyu suka sami katunan gargadi bibbiyu da suka rikide zuwa jajayen katunan kora, wato kenan Atletico ta kara sa wasanni da ƴan wasa tara. Wannan nasarar kuma ta tabbatarwa da Barcelona shugabancin teburin gasar ta La Liga da suka dauki lokaci suna musaya da Atletico din bisa yawan kwallaye, inda a yanzu Barcelona ta yi mata tazarar maki uku duk da yake har yanzu tana da bashin wasa daya da bata buga ba. A kasar Jamus kuma kwallaye biyu da Robert Lewandowski ya jefawa Bayern Munich ne suka bata nasarar doke Hoffenheim da ci biyu da ɗima, abinda kuma ya bata tazarar maki takwas a saman tebur da mai binta Borussia Dortmund mai maki 44, wacce ita ma ta doke Ingolstadt da ci biyu da ɗima. Dortmund din tana da tazarar maki 10 ciro tsakaninta da Hertha Berlin ta uku a tebur, wacce ita ko ta yi kunnen doke a gidan Bremen da ci 3-3. A kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A, wato Juventus ta bi tebur har gida ta lallasa ta da ci 4 da nema, wanda ya bata nasara kenan a cikin wasannin ta 12 na gasar a jere. Juventus din wacce bayan lashe kofin gasar a kakar wasanni da ta gabata ta soma wannan kakar wasannin ne tare da matsaloli da koma baya, to amma daga baya ta yunkuro inda ta sami nasarar yin galaba a dukkanin wasannin ta da ta buga tun daga ranar 28 ga watan Oktoba bara sa'ad da Sassuolo ta doke ta da ci daya mai ban haushi. A Ingila kuma ba a sami buga wasannin Premier ba a wannan makon sakamakon wasannin gasar cin kofin kalubalen ka na FA da aka fafata a zagaye na hudu, tuni kuma da wasu kungiyoyin suka sami tsallakewa zuwa matakin zagaye na biyar na gasar, cikin su ko har da mai rike da kambin wato Arsenal wacce ta doke Burnley da ci 2-1, da Chelsea wacce ta lallasa MK Dons da ci 5-1, da Manchester City da ta doke Aston Villa da ci 4 da nema, da kuma Manchester United wacce ta doke Derby da ci 3-1. An kuma rigaya an tsara jadawalin fafatawa a zagayen na biyar na gasar, inda za a yi karon battar karfe tsakanin Chelsea da Manchester City. Arsenal za ta kara ne da Hull City, Tottenham da Crystal Palace za su kece reni, sai Manchester United wacce za ta kara da Shrewsbury, Bournemouth za ta buga da Everton, yayin da Blackburn za ta kara da daya daga cikin Liverpool da kuma West Ham, waɗanda za su koma fafatawa domin fitar da gwani. Za a kofafata wasannin ne daga ranar 19 zuwa 22 ga watan nan na Fabrairu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Shi ga sheka Murtala, to ai sai ka cika ladanka ka ƙara samun da yadda ta kaya a gasar kwallon tebur ta duniya ta maza da mata, da kuma da musamman Serena Williams ta sha ƙasa.
Wannan ne karo na 6 da Novak Djokovic dan kasar Serbia yake lashe babbar gasar tennis ta duniya ta Australia Open, bayan da a wasan ƙarshe ta gasar ta bana a jiya Lahadi ya lallasa Andy Murray da set 3 a jere a birnin Melbourne ta kasar Australia. Djokovic wanda yanzu haka shine mutum na farko a duniyar tennis a yanzu ya daidaice da nasarorin shahararrun ƴan wasan tennis din nan da suka lashe manyan gasannin tennis na duniya har 11, irin su John Borg da Rod Laver, inda kuma ya kama hanyar kafa tarihi irin na Roy Emerson dan kasar Australia. Shi kuwa Andy Murray dan kasar Britania wanda kuma shine mutum na biyu a duniyar tennis, wannan ne karo na 5 da yake fafata wasan karshe ta gasar ta Australia Open, waɗanda kuma duka ya sha kashi ne, kuma a cikinsu Djokovic ne ya doke shi har sau hudu. To sai dai lamarin ya sha bamban a ɓangaren mata na gasar, inda a can kan mace ta ɗaya a duniyar tennis wato Serena Williams kashi ta sha a hannun Angelique Kerber 'yar ƙasar Jamus a wasan ƙarshe ta gasar. Kerber wacce take a matsayin ta 7 a jadawalin zaratan mata a duniyar tennis ta sami nasarar lashe gasar ne bayan ta doke Williams 'yar ƙasar Amurka da set 2-1. Karo na farko kenan da take samun galaba akan Williams din a karawar su 6 a tarihi. Williams dai ta yi fatan kare kambinta a gasar wanda take rike da shi, to amma hakan bai samu ba sakamakon wannan kashin da ta sha, wanda shine cikon na 5 da ta taba sha a cikin wasannin karshe na manyan gasani har 26 da ta buga a tarihi. Kerber kuma ta kasance 'yar kasar Jamus ta farko da ta taba lashe gasar ta Australia Open, yayin da kuma wannan gagaruman nasara za ta daukaka ta daga matsayinta na 7 zuwa ta 2 a duniyar tennis a bangaren mata.
To ma dalato a gaishe kamar talato jama'a, nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin, sai wutan Allah ya samu ganta a madadin shi Murtala din da kuma Haruna Mamman daga Niger, Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka da yake jawabi a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a birnin Davos na ƙasar Switzerland. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada buƙatar yaƙi da cin hanci da rashawa a kowane matakin al'umma. Yace cin hanci da rashawa na ci gaba da ƙaruwa kuma yana yin barazana ga ci gaban duniya da kwanciyar hankali da kuma makomarta. Sakataren Kerry ya ƙara da cewa babu wani abu mara kyau mai halakarsuwa kuma mara ƙarfafawa kamar kowane ɗan ƙasa ya san cewa ba a yi tare da su, wato masu mulkin su na sace arzikin da ƙasar ta dogara kai. Cin hanci da rashawa babban matsala ce domin tana ƙara ruruta mugayen laifuka, yana halaka ƙasa da tauye dama musamman ga mata, manya da ƙanana, da rage darajar muhalli da kuma safarar mutane da ƙasƙantar da al'umma. Cin hanci da rashawa na haifar da rashin imani domin yana wargaza ban gaskiyar al'umma. Kuma babu wanda ya fi ƙungiyar ISIL sanin haka saboda suna amfani da cin hanci da rashawa wajen horar da sababbin mabiyansu. Cin hanci da rashawa dama ce mai hallakarwa domin yana hana aikata gaskiya, yana gurɓata harkokin cinikayya, kuma yana ƙara ɗaga farashin kayayyaki da ayyuka ga talakawa. Kuma haka ne yasa dole ne a tashi tsaye a yaƙi da cin hanci da rashawa. Amurka ta yi iya bakin ƙoƙarinta a shekarar 2015 da ta gabata. Hukumar harkokin wajen Amurka da hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID sun samar da kuɗi sama da dala Amurka miliyan 715 na taimako a faɗin duniya ta hanyar amfani da kyakkyawan shugabanci. Wannan zai ba jama'a damar damawa da su a harkokin ciyar da ƙasa gaba da kuma kawo daidaito a tsakanin al'umma. An keɓe sama da miliyan 120 domin ƙoƙarin da ake na yaƙi da cin hanci da rashawa. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta samu nasarar kwato dalar Amurka miliyan 143 daga shekarar 2004 da kuma bayyana ƙaddarorin sata na sama da dalar Amurka biliyan guda. Kuma Amurka na ci gaba da ƙirƙiro wasu dabaru na ganowa da bankaɗo ayyukan cin hanci da rashawa. Kamar yadda Sakatare Kerry ya faɗa, matsalar cin hanci da rashawa na shafar harkokin kowa da kowa da kamfanoni masu zaman kansu da kowane ɗan ƙasa. Lamarin ya shafi kowa da kowa. Don haka dole ne a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da zuciya ɗaya ta hanyar rungumar aƙidin da ke ƙyamar cin hanci da rashawa ba mayar da shi al'ada ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim zai karanto mana labarai a taƙaice.
Yau Litinin a jihar Iowa, wadda akasar mutanen ta manoma ne, ake gudanar da zaben farko na fitar da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat a nan Amurka kafin babban zaben da za a gudanar cikin watan Nuwamba. 'Yan jam'iyyar Republican biyu da suke sama a ƙuri'un neman ra'ayin jama'a, wato attajiri Donald Trump da kuma Senator Ted Cruz mai ra'ayin 'yan mazan jiya daga jihar Texas, da wasu 'yan takarar da dama sun kara da cikin jihar suna gangami yayin da aka kusa fara zaɓe. An shirya gudanar da tarukan zaben 'yan takara a wurare guda 1,681 waɗanda suka haɗa da makarantu da gidajen 'yan kwana-kwana da ɗakunan taron al'umma a faɗin jihar. Masana yanayi sun ce za a fuskanci zubar dusar ƙanƙara, to amma sai bayan an kammala tarukan na zaben 'yan takara. Har yanzu tana ƙasa tana rabo tsakanin manyan 'yan Democrat da suke neman jam'iyyar tasu ta tsaida su takarar shugaban ƙasa, wato tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders daga jihar Vermont. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana zazzabin zika a matsayin annobar gaggawa da ke shafar bil'adama. A wajen wani taro na musamman na masana da masu kiwon lafiya a Geneva, kuma ta ce cutar zika cuta ce da dukkan duniya ta damu da ita.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki da a cikin shirin namu, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Krishnam da ta ba da umarni, sai injiniyan mu Chan Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.